Il y a même ceux qui évoquent l'histoire.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 11 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotanni za ku ji cewa albarkacin ranar al'umma ta duniya a yau hukumomin Niger sun yi bayani game da kokarin da suke yi na samarwa ƴan kasar ababen more rayuwa tare da kyautatawa tsakanin jinsi musamman ma ga ƴaƴa mata. Za kuma ku ji cewa ba da dadewa ba za a kai ga ƙarshen wahalhalu da masu ɗaukar kaya da matafiya waɗanda ke ɗaukar hanya ta Gondere zuwa Garuwa ta kilomita har 275 da ke ɗaukar kusan sa'o'i 12 zuwa sama za su samu mafita. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da labarin wasanni da ma rahoto na musamman. Amma duk kafin nan sai a gayyata zama a sauraron cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Dukkanin mutane shida da ke cikin wani jirgi mai saukar ungulu dauke da 'yan yawon bude ido 'yan kasar Mexico sun mutu a lokacin da ya fado a yau Talata a kusa da dutsen Everest na kasar Nepal, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Jirgin mai saukar ungulu ya fado ne a yankin Lamajura. Babban jami'in gwamnati a yankin Basanta Bahattarai ya ce an gano dukkan gawarwakin kuma an dauke su a jirgi daga yankin. 'Yan yawon bude idon 5 'yan Mexico ne kuma matukin jirgin dan kasar Nepal ne, inji hukumar kula da zirga-zirga jiragen sama ta kasar Nepal a cikin wata sanarwa da ta fitar. 'Yan Mexico sun hada da maza 2 da mata 3. An yi amfani da jirage masu saukar ungulu guda 2 na ceto wajen jigilar gawarwakin daga wajen da hadarin ya faru, sannan aka dauke su zuwa babban birnin kasar Kathmandu. Ana sa ran likitoci za su gudanar da binciken kwakwaf ga gawarwakin kafin a mika su ga 'yan uwansu ko kuma 'yan kasar waje zuwa ga jami'an ofishin jakadanci. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai fara rangadinsa da ziyara wasu kasashen Afirka da jinkirin kwana ɗaya a gobe Laraba, kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a Nairobi ta faɗa bayan ya kasa halarta wani taron manema labarai. Ziyarar da ba kasafai ba a kasashen Kenya, Uganda da Zimbabwe wani yunkuri ne na diplomasiya na baya-bayan nan da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi domin kulla sabbin kawance da kuma sassauta saniyar wari da aka maida ita a duniya. Ziyarar ta kwanaki uku ita ce ta farko da wani shugaban kasar Iran zai kai zuwa Afirka a cikin shekaru 11. A safiyar Talata ne aka tsara Raisi zai gudanar da taron manema labarai tare da shugaban Kenya William Ruto, amma dukansu babu wanda ya halarta. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa yau Talata cewa yana da kwarin gwiwa cewa Turkiya za ta amince da Sweden ta shiga cikin kawance na NATO, yayin da shugabannin kawancen suka halara a babban birnin kasar Lithuania a wani taron kwanaki 2 da zai aike da wani sako mai ƙarfi da inganci akan buƙatar Ukraine na shiga kawancen. Kasancewa cikin tsakiyar yaƙi za a buƙaci kawancen da ya yi amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya kamar kai hari kan dukkansu ne da ke cikin sashi na 5 na dokar ƙungiyar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ya amince da wannan lamarin, amma jim kaɗan kafin shugabannin da suka halara a taron su na yau Talata ya wallafa wani saƙo a shafinsa na Twitter yana ƙorafi game da abin da ya ce alamun cewa ana tattauna wasu al'amura ba tare da Ukraine ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban mutane ne ke tsallakawa kan iyakar ƙasar Chad da ke tsakiyar Afirka daga makwabciyar ta Sudan domin gujewa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni uku ana yi, wanda babban jami'in jin kai na duniya ya bayyana a matsayin yakin basasa mafi muni. Hukumar samar da abinci ta duniya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar yau Talata cewa mutane 20,000 daga yankin Darfur na kasar Sudan sun isa karamin garin Adire da ke kan iyakar kasar Chadi a cikin mako ɗaya da ya gabata kadai a cikin makon da ya gabata kadai hukumar ta ce da yawa daga cikin mutane da suka taho daga Darfur sun samu munanan raunuka sakamakon rahotannin da ke cewa an kaiwa fararen hula da ke tserewa hari da gangan tare da karuwar kabilanci ga tashin hankalin sanarwar da hukumar ta fitar ta ce kimanin kashi 10 cikin 100 na yaran da ke tsallakawa daga Darfur zuwa Chadi na fama da rashin abinci mai gina jiki yau talata Taliban ta bada umarnin dakatar da duk wasu ayyukan Sudan na Afghanistan saboda kona alkur'ani mai girma da aka yi a bainar jama'a a wata zanga-zanga da aka yi a Sweden a watan da ya gabata zanga-zangar da aka bada izini a ranar 28 ga watan Yuni ta nuna yadda wani dan kasar Iraki da ke zaune a Stockholm ya yaga tare da kona alkur'ani a wajen babban masallacin babban birnin kasar a daidai lokacin da musulmi suke gudanar da bukukuwan sallar Eid a fadin duniya lamarin da ya haifar da bacin rai da tofin alatsi ne a kasashen musulmi daular Islama ta dakatar da ayyukan Sweden a Afghanistan saboda ba da izinin cin zarafin Qur'ani da kuma addinin musulunci inji Taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin a hukumance a Kabul
Muhammad Hafiz aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na farko daga Jamhuriyar Niger, inda albarkacin ranar al'umma ta duniya a yau hukumomi a Niger sun yi bayani game da kokarin su na samarwa 'yan kasar ababen more rayuwa. Tare da kyautatawa tsakanin jinsuna a kasar musamman ma ga 'ya'ya mata. Wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Mamman Haruna na dauke da cikakken rahoton.
A yau ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin tunawa da al'umma inda a maudu'in wannan shekara ke magana akan inganta sha'anin damawa a duniya da mata da 'yan mata domin sakar musu mara ga sha'anoni barkatai da duniya ke iya baiwa al'umma dama. Ministan kiwon lafiya da jin daɗin al'ummar jamhuriyar Niger ne ya yi jawabi wa 'yan ƙasar a kahohin yaɗa labarai na gwamnatin jamhuriyar ta Niger domin faɗakar da su akan muhimmancin wannan ranar ta yau 11 ga watan Yuli. Dr. Idi Iliyasu mai nasara ya yi bayanin cewa lalle duk da ƙoƙarin warewa iya mata kaso 25 cikin 100 na mukammai na siyasa a ƙasar har yanzu da sauran zobo kaba a fafatakar da ƙasar ta jamhuriyar Niger ke yi domin damawa da ma sakarwa ɗiya mata mara don su kutsa a dama da su a harkokin duniya musamman a cikin wannan ƙasar inda yake cewa dangantin da tutsan yawa da ɗiya mata da kare haƙƙin ɗan adam da sakar wa mata ma Niger ta rattaba hannu wa yarjejeniyoyi na duniya da dama da ke kan haƙƙoƙin mata da yara a cikin shekaru 20 da suka shuɗe wannan ya ba da damar rage wariya wa mata tare da damawa da su a harkokin mulki da na yau da kullum a cikin wannan kasar kodayake akwai sauran waɗansu dalilai da ke kawo cikas ga wannan mafatakar kamar nuna wariya wa wani jinsi da ma ware mata a harkokin ilimi mulki da na tattalin arziki jamhuriyar Niger dai na kumshe da al'ummar da wanta kai miliyan 26,062,585 a ranar 1 ga watan Yuli shekara 2023. Yawan al'ummar kasar na karuwa da kashi 3.9 a cikin 100 da ke kasancewa ɗaya daga cikin wanda ya fi yawaita a duniya ta la'akari da karamcin amfani da al'ummar kasar ke yi musamman iya mata da hanyoyi na zamani na sawar sardi tsakanin wannan da waccan haihuwa a cewar Hawa Maina wata 'yar fafatakar kare haƙoƙin ma'aikata a jamhuriyar Niger yanzu dole an gane kuma an amince cewa tafiyar nan ba ta yi sai an cuɗanya da ɗiya mata.
To wanga maudu'in mun ji daɗin shi sosai akan bambanci akan jinsi da dai ana nuna ma mata su ba komi bane ba mam da lai prisoner decision mata ana kebe su ana ba su inci wanda ya rataye wanda ya danganta da su sai a gani mace ita ba kowa bace ba in wani jagoranci ma ne sai a ce kai mace ba a ba ta jagoranci mace ko an ba ta jagoranci kai duk cikin dai wani abun da ya kamata dai na wani matsayi ma wani makami ba a ba mata shi sai dai a ba maza sai matan su bi baya ko da shi dai mata ana kebe su baya me amma yanzu alhamdulillah da ake wayar da kan mutane ana wayar da kan mutane an samu ci gaba sosai tunda yanzu sai ka samu mata suna rika makamai da dama da dama matsayi suna da matsayi da dama dama suna jagoranci tunda gashi yanzu kaman misali ka dauka sama na ni gani nan wurin gani a matsayi na yanzu ni ce nike jagora kungiya SJ ta sina sab komin na kwanni nike nan ina jagoranci to ka gani sai in ce alhamdulillah an samu ci gaba sosai an gano lalle matan suna iya rika makamai wanda mazan suke iya rikawa su ma suna iya rikawa kuma su tayar da abun sosai fiye da yanda ba azato
wannan ranar ta tunawa da al'umma a yau dama ce ta fadakar da mutanen duniya inda aka kwana wajen kyautata rayukan al'ummar duniya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto yanzu kuma sai kamaru inda za ku ji cewa ba da dadewa bane ake taron za a kai ga karshen wahalhalu da wato da masu daukar kaya da matafiya waɗanda ke daukar hanyar Gondar zuwa Garuwa ta kilomita 275 da ke daukar kusan sawa'i 12 cir zuwa sama za su samu mafita wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u na tafi da rahoton kamar yadda za ku ji
hanyar Garuwan Gondar na cikin yanayi mara kyau a halin yanzu abin da ya bukaci gyara sosai duban wannan kalubale da masu jigilar kaya da kuma matafiya ke fuskanta ne yasa asusun raya kasa na Saudiya SFD ke shirin ba da dauki domin gyara shashin Garuwan Gondar na hanyar kasa lamba 1 da ke hada yankin Arewa da na Adamawa ayyukan za su gudana kimamin tsawon kilomita 249 tsakanin garuruwan biyu Malam Abubakar Hammadu da aka fi sani da sunan Garba ya kasance sakataren communication na kungiyar masu jigilar kaya da manyan motoci
to na farko hanyar ko da babu ramuka hanyar bai da fadi zamanin da aka zana aka tsaga wannan hanya to wato babu motan da fadin ya fi metric atoven ga ramuka ramukan din ni da fuliyayyawa babu inda kai saka tafi da dan mota ta dade a hanyar Garuwa tana awa 4 to amma yau kilometer 275 Gangaundere zuwa Garuwa to amma sai ka hada yau awa 11 zuwa 12
an gabatar da aikin ne ranar talata yayin wani taron jama'a da ministan ayyuka na jama'a Emmanuel Ganu Jumesi ya bayar a birnin Yaounde ga wata manufa daga asusun raya Saudiya a ziyarar aiki a Kamaru gaba daya kudin aikin da ke alaka da wannan aikin titin an kiyasta ya kai sefa biliyan 269.125 a cewar sakatare Garba aikin na tafiya kamar haka
abinda dai ya kamata a yi na farko hanyar din ya kamata a sake ne to kaga akwai yau shekara 11 zuwa shekaru 12 nake gani yau tsohon minister economy wanda yau yake nan minister finance Monsieur Motaze Dupol ya zo nan Gaundere mun yi meeting da shi mun yi taro da shi ya gaya mana za a zo a sake hanyar din amma abinda za a fara da shi za a fadada falaise za a duba falaise a fadada to alhamdulillah an yi
za a raba aikin zuwa ƙuri'oku Gaundaren gan wanda ya rufe tsawon kilomita 13.4 ƙuri'a ta biyu kasan gadar dutse daga kirewa zuwa gadar sala da ta rufe kilomita 97 kuma daga ƙarshe ƙuri'a ta uku mai tashi daga gadar sala har kan Benue mai kilomita 112 a cewar ƙurarre da zarar an kammala aikin wani muhimmin bangaren hanyar Duala Jamena zai ba da gudunmawa wajen sauƙaƙa harkan kasuwanci kyautata zirga-zirgan jama'a da kayayyaki da kuma hidima saboda matukan muhimmanci da kuma alaka da ke tsakanin ƙasashen biyu Muhammadu Rabi'u Damba muryar Amurka daga nan ga wannan cibiyar a jama'an Kamaru.
An gaida Muhammad Rabi'u dan bada wannan rahoto. Masu haruka da dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk lokacin da ake sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama a sauraron rahoto na musamman.
Zangeru gari ne dake cikin yankin karamar hukumar Wosheshe ta jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Nigeria. Masana tarihi dai sun tabbatar da cewa tarihin Nigeria ba zai kammalu ba har sai an hada da garin na Zangeru. Domin kuwa Zangeru ya share shekaru 14 yana zama cibiya ko kuma headquarter na yankin arewacin Nigeria. Kafin lokacin da Turawan Burtaniya na mulkin mallaka suka haɗe kudanci da kuma arewacin Najeriya a sama da shekaru 100 da suka gabata, hasali ma garin Zangeru Turawan Burtaniya suka yi aikin haɗa Najeriya tsakanin kudu da arewacin ƙasar. Masanin tarihi Jibril Muhammad Labaran kuma dan asalin garin na Zangeru yayi waiwayi da Hausawa ke cewa Adon Tafiya, domin kuwa ya bayyana dalilin da yasa sarauniyar Ingila Elizabeth ta amince da hada Najeriya.
To abin da ke faruwa a duk lokacin da suka samu abokanan sana'a wato kwastomomi, bayan ƴan watanni in suka dawo za a ce waɗannan kwastomomin sun mutu a sanadiyan rashin zama lafiya tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu. Dan sai ita Queen Elizabeth sai ta ce to ita kasuwanta yana komawa baya, ta yaya ne zai kasance za ta samu zama lafiya a ƙasar nan, za ta samu zama lafiya tsakanin kudu da arewa ta cura su su zama daya domin ta samu ta yi sayayyan kayan ma'adanai. Sai suka zauna a teburin shawara bayan sun zartar da cewa to su shiga wannan ƙasa namu su yi kokarin hada kanmu, idan suka hada kan ƙasan ya zama daya za su samu sa'an sayan kayan ma'adanai ba tare da an samu matsala ba. Sanadiyan da yasa suka ta turo mutane kenan a zo don a hada kan ƙasa, an turo mutane 5-6 wanda cewa shi Log Lugar shi ne mutumi sojan mulkin mallaka na farko da ya yi sa'an zuwa ƙasar Najeriya. Shi wannan Log Lugar ya zo ta Kalaba ne, mutanen Kalaba sun ba shi haɗin kai domin ya iso ƙasar Najeriya da sojoji, manyan sojoji guda 200. Bai sha wahala a Kalaba ba, ya ɗiba ɗan shekaru. Da ya dubi Najeriya sai ga cewa lallai babban ƙasa ce, kuma arewa na da girma kuma tana da ƙarfi, kuma arewa ta fi ko ina matsala. Idan ba ya samu kan arewa ba a ƙasar Najeriya ya yi aikin banza. Bayan ya ɗiba ɗan shekaru sai ya ce sojoji su je su duba mashi wani waje da zai matsa. Sai suka yi kokari suka samu Lokoja, sai sake yo ayarin shi zuwa Lokoja. Sai ana gaya mashi cewa Najeriya tana da girma, saboda haka nan idan ba ya matso cikin arewa sosai ba ya kama mutanen arewa, to a hada kan kasa ya yi aikin banza. Sai ya yi kokarin samun wani waje wanda shi ne a binciken shi ya samo Zangeru, a lokacin ana kiranta Dungur.
A yanzu dai garin na Zangeru yana nan daram kamar yadda aka san shi, kuma yana da nisan kimanin kilomita 60 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger, amma kuma yana cikin wani yanayi na koma baya wajen samar da ababen ci gaban more rayuwa. Injiniya Aliyu Abdullahi mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Niger kuma dan asalin garin na Zangeru ya ce garin yana cikin wani hali.
Halin da gari ke ciki yanzu nan ba sai an faɗa ba, mutanen garin sun sani, mahukunta sun sani. Na farko Zangeru yana buƙatan abubuwan more rayuwa da yawa saboda irin gudunmawar da ta bayar a tarihi. Na farko dai shi rayuwa na ɗan adam bai iya yi sai da ruwa. Ba mu da ruwan sha a cikin garin Zangeru. Akwai kwangila na famfo da aka bayar, kwangilan nan tun zamanin Obasanjo har yanzu ba a gama kwangilan nan ba. Buhari ya zo ya farfado da wannan kwangilan, yanzu zancen da ake har yanzu ana kan wannan aiki, an farfado da aikin amma har yanzu ba mu sha ruwa ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, wutar lantarki. Zangeru yanzu gari ne wanda ɗaya daga cikin dam ɗin da ke samar da wutar lantarki na ƙasa a Zangeru yake, wanda ke da capacity na 700 megawatts na electricity. Amma ina mai gaya maka cewa Zungeru babu wuta. Wutan mu da ma can daga bid da yake sai an yi tahiyan kusan kilomita 90 daga bid da an dauko wuta a kawo Zungeru. Muka zo muka ga wannan yanayi ba ma jin dadi, muka yi korafi, aka zo aka dauke mu aka mai ce mu kan layin ta gina mai 33 kva. To duk da haka dai kwalliya bata biya kudin sabulu ba, saboda an wayi gari kai a yanzu da nake maka bayani babu wuta. Yau kwana biyu kenan babu wuta a cikin garin Zungeru.
A baya dai wani tsohon general na sojan Najeriya wanda dan asalin yankin ne na Zungeru, wato general dan tsoho Ushishi, yayi kokarin rubuta littafi akan tarihin garin na Zungeru da nufin janyo hankalin duniya akan ci gaban yankin. Sai dai hakan bai cimma nasara ba, inji Muhammad Kabir Ushishi, ma'aikaci a majalisar dokoki ta jihar Niger.
A cikin wannan maganar Zungeru na akwai yunkuri da wani dan uwan mu ya taba yi, shine jira dan tsoho Muhammad ya rubuta takarda titled Zungeru the Forgotten Capital of Northern Nigeria, don ya jawo hankulan gwamnatoci na gida da waje to Zungeru ta samu kulawa a matsayin ta na capital of Northern Nigeria da aka kwashi aka huma Kaduna. Ai abunda ne ba wani abu na ci gaba da aka samu a garin, shine makasudin wannan takardar da ya rubuta.
To kuma har yanzu babu wani bayani tunda
kuma har yanzu tunda aka wannan takardar nan wannan burin da ya cika
wa ya rubuta mu takarda ta gwamnatin tarayya ko ta jaha?
A'a, ya rubuta shi ne a matsayin littafi ne.
Okay, littafi
wanda duk kowa ya dauka ya karanta zai iya ganin abubuwan da aka yi lokacin mulkin Turawa.
Na'am.
Wannan shi ne zai bada dama ya jawo ra'ayi ko hankalin mutane ɗaiɗaiku da kuma gwamnatoci.
Na'am.
Amma gaskiya ba a cimma wannan burin ba. Zungeru da yanzu ba ruwa, ba su da ruwan sha, ba source na ruwa, ba wutar lantarki, ba su da ba hanya. Sannan akwai matsalar tsaro. Tana da kasuwa ta kan ci so biyu Sunday da Wednesday.
Wato Lahadi da
Laraba. Lahadi da Laraba. An yi creating ɗin kasuwar Lahadi ne saboda sojoji. Ran da kasuwa ke ci Wednesday suna bakin aiki ba da masu suke kasuwa su yi saboda aiki. Sai aka musu zaɓin ranar Lahadi su riƙa zuwa cikin kasuwar su.
To da akwai barikin sojoji ne a wurin.
Akwai barikin sojoji a wurin. Akwai West African Frontier Force suna da baraka a wurin. Saboda lokacin da ta zama capital of Northern Nigeria akwai buƙatar security. Shi yasa aka create wannan barak ɗin to maintain security.
Na'am. To yanzu Zungeru kusan in ka je ka ce wani ƙauye ne can wanda ma ba a san da shi ba, me yasa haka ta kasance?
To gwamnati gaskiya ta yi abandon wurin, ba garin bai samu kulawa wanda ya dace ba. A matsayin shi na babban headquarter na Northern Nigeria a lokacin da aka kwashi aka koma Kaduna sai aka abandon wurin.
Na'am.
So akwai abubuwa da dama da gwamnati ke bukata kuma babu su, kuma gwamnati bata kula da wurin ba yanda ya kamata.
A yanzu dai akwai wata makekiyar makabarta da aka ce ta Turawa ne da suka yi aiki na wancan lokaci, sannan akwai wani kangon makeken gida da aka ce na tsohon shugaban kasar ne na farko, wato Dr. Nnamdi Azikiwe. A lokacin mulkin Umaru Musa ƴar Adwa dai tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya yi wani yunkuri na bunƙasa yankin na Zungeru ta hanyar samar da cibiya ta yawon buɗe idanu, amma kuma lamarin bai yi nasara ba. Mun yi ƙoƙarin jin ta bakin sabuwar gwamnatin jihar Niger ƙarƙashin jagorancin Umar Muhammad Bago akan lamarin garin na Zungeru, amma hakan ya ci tura. Fatar mutanen garin Zungeru dai shine hukumomi su ba su kulawa ta musamman akan abin da ya shafi sha'anin tsaro da sauran ababen more rayuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman, yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar ta yau da Super League Professional ta ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar, inda aka kammala kakar bana ta shekara ta 2003 a mako na 26. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta SCAR National de Nijar ce ta lashe kofin na zama zakara a bana, inda tawa sauran ƙungiyoyin 50 da maki 53 a Bendesa ta ja
tazara maki bakwai tsakaninta da wanda ta yi mata ta biyu cewa da ISJN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale dake da maki 46 ta uku ita ce AS Douane da maki 45 ta hudu AS Police da maki 43 ta biyar AS Fan da maki 46 Irana da maki 35 ta bakwai Salis Sporting Club da maki 34 ta takwas Liberté da maki 33 ta tara AS Nigelec da maki 33 ta goma Olympic Football Club da maki 30 ta 11 Akukana da maki 30 ta 12 Espoir da maki 29 ta 13 GS Tawa da maki 18 ta 14 Jangwarzo ta Maradi da maki 15 Ungoyen Jeunesse Sport Tawa GS Tawa kenan da Jangwarzo Football Club ta Maradi su ne suka koma rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na Jamhuriyar Nijar da ake cewa Ligue Nationale de Football ita da kungiyar kwallon kafa ta Garde National de Niger ASGNN dama ita ce ta lashe kofin kwallon kafa na kasar sai gashi kuma ta lashe kofin kakar bana na kwallon kafa na Jamhuriyar Niger na wannan shekara kungiyar za ta wakilci Jamhuriyar ta Niger a wasannin kwallon kafa na Club Club Zakarun kasashen su da nahiyar Afrika cewa da Champions League ta CAF ko kuma CAF ta bana a ci gaba da wasannin kwallon kafa na yan kasa da shekaru 20 na kofin Ifuwa Kuwafu Jamhuriyar Niger ta Dursune a ranar jiya gaban mai masarkin baki cewa da Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da ta darka ke Niger din da ci 4-1 Niger din da ta yi kunnan doki a wasanta na farko da kasar Ghana ita ce kutal a rukunin na a yayin da za ta karawa da karshe da Burkina Faso yayin da wannan rukunin Cote d'Ivoire ko Ivory Coast mai masarkin baki za ta goga da gada kwambalar dai ta shafi yan wasar kwallon kafa dan kasa da shekaru 20 da haihuwa a wasannin kwallon hannu na tennis na US Open na Wimbledon na Birtaniya wadda ke matsayin ta daya a wasannin tennis na duniya Iga Swiatek ta sha kasa a dazo da zurnan gaban Svetlana yar kasar Ukraine da ta kakkabota da ci 7-5 6-7 6-2 shi ma Djokovic dan kasar Serbia ya kai ga mataki na gaba bayan nasarar da ya samu gaban Rublev dan kasar Russia a ranar jiya Litinin daga karshe kusancewa a yau ne ake ranar ta 10 ta tseren keke na Tour de France inda an tseren ke gudun kilomita 167 daga Vulcania zuwa Issoire har yanzu dai Jonas Vingegaard shine ke kan gaba na biyu Pogacar yayin da na uku shine Hindley dan kasar Britania Haruna Mamman bako na birnin Kwadni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadni a Jamhuriyar Niger
kuma a tsaro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
dukkan mutane shida da ke cikin wani jirgi mai sukar ungulu dauke da ɗan yawon bude ido ɗan ƙasar Mexico sun mutu a lokacin da ya fado a yau Talata a kusa da dutsen Everest na ƙasar Nepal kamar yadda hukumomi suka bayyana jirgin mai sukar ungulu ya fado ne a yankin Lamajura babban jami'in gwamnati a yankin Basant Bahtarai ya ce an gano dukkan garokin kuma an dauke su a jirgi daga yankin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai fara rangadin sa da ziyara wasu kasashen Afirka da jinkirin kwana daya a gobe Laraba kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a Nairobi ta faɗa bayan ya kasa halartar wani taron manema labarai ziyarar da ba kasafai ba a kasashen Kenya Uganda da Zimbabwe wani yunkuri ne na diplomasiya na baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi domin kulla sabbin kawance da kuma sassauta saniyar wari da aka maida ita a duniya sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa yau Talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa Turkiya za ta amince da Sweden ta shiga cikin kawance na NATO yayin da shugabannin kawancen suka hallara a babban birnin kasar Lithuania a wani taron kwanaki biyu da zai aika wani sako mai karfi da inganci akan bukatar Ukraine na shiga kawancen kasancewa cikin tsakiyar yaki za a bukaci kawancen da ya amfani da ka'idar kai hari kan daya kamar kai hari kan dukansu ne da ke cikin sashi na biyar na dokar kungiyar
Thomas Saro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wakun wato na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dace da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babala da ya karanto labarin duniya da Julie Ladas Brushing da ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif da muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.